Kula da kiwon lafiyar mutanen karkara na daya daga cikin muhimman bukatu da al'umma ke matukar bukata ga hukumomi a kowane bangare na duniya. Akan haka ne ma a Najeriya aka samar da hukumar kula da lafiya a matakin farko da ke samun kulawa daga gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma kananan hukumomi waɗanda dukkaninsu suke bayar da wani kaso na kudaden tafiyar da wannan hukuma. To sai dai a nan jihar Niger bayanai sun nuna cewar hukumar ba ta samun kason kudadenta daga kananan hukumomi 25 na jihar Niger. Al'amarin da ke kawo cikas wajen aikin kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma yara kanana a yankunan karkara, kamar yadda director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya na Uzo ya tabbatar.
Ya kamata muna samun kowane wata kuɗi da doka ya ce local government, kowane local government ta yi bada 15% na allocation nasu kowane wata zuwa primary health care, saboda mu samu iya yin wannan aiki din. Kuma dokan nan tun 2015 har yau ko CC ba mu samu. To kaga wannan abin da jama'a ba su sani bane.
To akan wannan al'amari na tuntubi shugaban karamar hukumar Mariga Abdul Malik Sarkin Daji ga kuma abin da ya shaida mun.
Eh to zan yi mamaki idan ya ce mu kananan hukumomi ba mu ba su haɗin kai, domin duka wannan asibitai da kake ganin na primary health care a kowane local government, local government ita ne ke rungume da ita. Duk da yake akwai agency, duk wani gyare-gyare da zaka ga an yi ko wani abu na bukata a wannan asibitai, mu local government muke bayarwa. Idan kuma su agency sun ce suke yi, to ai sai mu zo mu zuba mu gani. Yanzu haka ne a Mariga local government akwai asibitai, lokacin da na zo ma babu rufi. Inda muna yayi wannan asibitin sun tashi, za su dan koma wani gehen shago, amma Allah cikin ikon shi mun dan samu mun gaggyara wasu. To abubuwan da yawa ba ka iya gama lokaci daya saboda karancin lokacin da muke da shi, amma mu yi kokari wajen ganin mun samar da abubuwan da ya dace ga wayannan asibitan yadin. To kaga zancen ma wani ya ce ba mu ba su haɗin kai, to gaskiya ban san ta bangaren da yake nufi ba mu ba da haɗin kai ba,
amma kaman akwai kudaden da ya kamata kuna ba su. Bayanin da ya nuna cewa tun kusan shekara ta 2015 har yanzu ba ku ba su ba, wato ma'ana kudaden da za su rika tafiyar da wayannan asibitoci a wurin.
Bani tunanin akwai wani haƙƙi da ake ba mu akan primary health care ba mu ba da shi, babu shi, ni dai ban san da shi ba. Sannan ta bangaren albashin ma'aikata, idan ban manta ba, akwai lokacin da ita agency ta buƙaci mu mai da albashin ma'aikata zuwa agency. To kuma amma mun ba mu nuna gamsuwa da haka ba, domin idan kuka ce mu mai da albashin ma'aikatan health care zuwa agency, to ta ya za a yi mu hukunta su?
Fata dai anan ita ce samun daidaito daga kowane bangare domin samun ci gaban jama'a ta kowace fuska. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.